أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yawan musulmi tare da ku, muna jaddada godiyarmu kamar yadda muka saba ga mahallicin kowa da komai wanda ya halice mu, ya rayar da mu, ya ba mu lahiya, kuma ya sake ba mu samun damar haduwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka. Darussa wanda suke fahimtar da mu kyakkyawar aqida wadda Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi da mu. Muna fata a wurin Allah ya sake ba mu wata dama ta fahimta wannan darussa din bayan sauraron su, fahimta mai kyau domin mu samu kyakkyawan ayyuka wanda Allah zai yarda su a cikin wannan duniya din, wanda har za mu kai ga nasara a cikin wannan duniya din da kuma ranar gobe lahira bi idnihi ta'ala. In uwan musulmi, kamar da muka sani, muna cikin bahasin nan wanda yake mun bayani kan lahira, ranar ƙarshe, rayuwa ta ƙarshe wadda ke jiran al'umma musulmi, ko mu ce kuma rayuwa mai kyau wadda take jiran mu'minai, rayuwa kuma mara kyau wadda take jiran waɗanda suke mummunan ayyuka, suke bin shaytani. A nan wurin yau, darasin da zamu zo da shi nan kenan cikin wannan babi, zamu zo da tambayoyi ne game da waɗanda suke ganin wai babu ranar lahira, kawai kirari ne ake yi. Ko da za a ce mutane sun yi ta nunawa, irin annabawa, waliyai, sun yi ta nuna cewa akwai ranar lahira, amma wannan ba gaskiya bane. Wasu suke cewa haka nan, tunanin wasu ne kamar da muka sani suna ganin babu lahira. Saboda haka nan kenan suna da tambayoyi, suna da kuma kuskure da suke kawowa, suke azawa a cikin wannan babin na zancen ma'ad. Ɗaya daga cikin abubuwan da suke kawowa, wanda kafin mu kawo shi muna son mu sani, mu san wani abu mai muhimmanci na gaske, wanda shi ma muna iya tambaya, mu yi tambayi kawunan mu, shin ranar lahira nan uwana musulmi, in Allah ya tashi tare da mutane kenan wannan tambaya, musamman muna yi ma kawunan mu ne, kafin mu kawo tambayar shi mai inkari, mai kin zancen ma'ad, za mu harama kan mu tambaya, mu da muka yarda cewa akwai ranar lahira, shin komawa wurin Allah nan da rai ne, da gangajiki wannan tamu a haɗe kamar yadda muke rayuwa cikin duniya, ko kuma a'a, ruhin mu ne da wani abu kuma can daban, koko ruhi ne kawai? Muna sa amsa, menene amsa game da cewa ranar lahira tare da jikinmu za mu tashi ko ba tare da jikinmu ba? A nan wurin mu sani, mafi yawan malamai da kuma in ka koma ma Alƙur'ani ayoyin shi kenan, abinda ya ba wannan malamin fahimta na su ce, me suke cewa komawa ranar lahira tare da wannan gaggajiki ta muci, tare da gaggajiki ne shi ne suke cewa al-ma'ad minene jismaniyun, wai komawa na ma'ad din nan na ranar lahira tare da gangan jiki yake. Muna da hujjoji wanda muke faɗa akan wannan. Farko mu fara kawo maganganun malamai, wanda maganganun malaman nan za mu kawo a ina suka amsu wannan tunanin nasu, ina suka samo shi cikin ayoyi. Farko mu yi tunanin malamai. Akwai wanda ke cewa Kashiful Ghita, wani babban malami ne wanda ya rubuta littafi wanda yake cewa Kashiful Ghita, ma'ana kware abin da yake liƙe, sunan littafin kenan. A cikin wannan littafi, shi wannan babban malami me yake cewa? Yana cewa cikin al-mabhath ath-thalith, yayi wani bahasi na uku wanda yake cewa fil ma'adil jismani, musani wa alam wa yajibu al-ilm bi annahu ta'ala yu'idu al-abdan ba'd al-kharab wa yurji'uha aw wa yurji hayatiha al-ula, musani cewa Allah subhanahu wa ta'ala lalle zai maido gangajiki bayan ta lalace, bayan ta game da ƙasa, ta bi ƙasa, Allah zai gangamo wannan gangajikin ya gama ta da ruhi bayan ta lalace ba da kharab kuma ya maida ta akan shakalinta da kamanninta yadda take da haka wannan malami yace mun ci zamu kawo a ina ya dogara yace ba da ansarat ila turab bayan ta game da ƙasa wayahillu al-arwah kuma za a gama ta da ruhinta za a gama duk ruhi da gangar jikin shi ala nahwi ma kanat alaiha kamar yadda ta kasance da tun tana da ba'da amma fasalat wa banat bayan da tan an raba ta da wannan ruhin an raba wannan gangar jikin da ruhi amma ran lahira za a kawo su a gama su a ta da surai da take kamar yadda an gwada ma wannan mutumin wanda muka yi zance radda yake wanda yake cewa wannan kasar wanda Allah ya kashe mutananta ya zai rayar da su anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mautiha mun gaimi Allah ya gwada mishi inda Allah hayyake ce mai wanzur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas wanzur ila al'idami kayfa nunshizuha thumma naksuha lahma ka kalli yadda zamu ta da wannan jaki naka ka kalli yadda zamu hada kasusuwa da duk abubuwan da suka narke suka game da cikin kasa babu su ba ka ganin su zamu gangame su mu game komai da komai hada gashin ka ga mu ta da shi mu maida shi yadda yake kun gani yadda Allah ya nuna mu irin wannan ranar lahira kenan kamar ya gwada mu abin da zai yi kenan shi yasa wannan malami hake yake cewa amma dalilin shi abin da ya dogara kan shi ga sunan ayoyi inda yake cewa yana cewa wannan malamin akwai aya wadda take nuna mu cewa lalle Allah subhanahu wataala haka ne zai tashi kuma mun kawo mu aya kuma ga wata aya ma'ana tun can da mun kawo irin wannan aya kuma mun ƙara karrata yanzu kuma ga wata aya inda Allah yake cewa innal ladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqu al'adhab inna Allaha kana azizan hakima ku duba Allah me yake cewa anan wurin yana cewa wanda suka kafirce mu ayoyinmu za mu dandana musu wutar azaba za mu dandana musu azaba wannan azaba kuma duk lokacin da aka dandana musu ita gangar jikinsu nama jikinsu ya jika ko mace yanina ko ya gasu da wuta me zai faruwa Allah ya ce sai mu sake musu mu ƙara gyara wannan hwata ta jikin nasu dan mu ƙara dandana musu azaba kenan anan wurin mun gane kenan za a tada mutane da gangan jikinsu in ba haka nan ba ya Allah zai ce a ranar lahira zai ma mutane azaba har ma idan hwata jikinsu da tsoka jikinsu ta hwada gasuwa ta gasu da wuta Allah ya ce zai canza ta me yasa kenan alama kenan za a tashi ne tare da gangan jiki wannan kenan shi yasa akwai wani malami shi ma Allama Majlisi wanda me yake da littafin Biharul Anwar shi ma a cikin littafin shi yana cewa mu saurara mu jiki cewa wa'lam anna al-ma'ad al-jismani mu sani cewa komawar lahira tare da gangan jiki ne yace mimma yajibul i'tiqad bihi wannan kusan wajibi ne ma saboda irin wannan ayoyin wajibi ne su nuna mu cewa kenan dole mu yi imani akan cewa tashirin lahira tare da jiki ne tare da tsoka ta jiki ne da hwata da kamar ni wannan na mutane wanda suke da yace wayukaffiru ko wayukaffar munkirahu duk wanda ya inkari wannan ma ana kafirta shi saboda ayoyi ne inkari akan su Allama Majlisi yake fadin haka to sannan kuma mu sani ba kawai ayoyi suka dogara kansu ba akwai wata riwaya ta Imam Ali shi ma yana cewa Imam Ali alaihi salam ya bayyana saraha wadih ba tare da wata matsala ba inda yake cewa wa'lamu annahu laysa li hadha al-jid ar-raqiq yace sabr al-nar ku jiwa ga magana da Imam Ali wa'lamu anna laysa li hadha al-jild wannan hwata da muke gani Imam Ali na tausaya mata wannan hwata ta jikin mutum mai laushi wanda ko anan duniya dan wani abu ya taba ta zaga mutum yana yana wai yana ƙara yana nishi saboda dandanin abin da yake so kashi in wuta ne in abin suka ne in allura ce ka duba nan ko baka lafiya in akai ka likita da kaga an dauko alluran nan kaga likita ya fara gyara ta sai kai tsika jikin ka ta tashi saboda baka so baka san abin da ya taba wannan watan mai taushi ko kuma kake yin laihin da zai jawo maka azaba ta Allah wanda an ce ba kowa ke iya tahammulin azaba Allah ba babu ma wanda ke iya tahammulin azaba Allah babu shi wanda ya kasa tahammulin suka na allura ko dan wani abu da zai soka shi zaka ji wai bai damu da abin da zai zo ran lahira ba to mu sani ranar lahira tashi wanda Allah zai yi na mutane tare da gangan jiki ne saboda ya dandana musu azaba da wannan gangan jikin ko kuma ya ba su jin dadi in masu aikin kwarai ne na shiga aljanna shine Imam Ali ke cewa lalle wannan wata ba ta iya jure mu wuta Allah ba ta iyawa anan mun gane kenan sarahatan Imam Ali ya nuna mu cewa a cikin Nahjul Balagha wannan riwaya ta zo cewa jikin dan adam tare da shi zai tashi a ranar lahira bayan mun gane wannan sai mu zo tambaye su masu inkarin ranar ƙarshe wanda suna ganin kawai babu wannan rana ta ƙarshe me suke cewa sun dogara ne akan wani dalili na ƴan falsafa wanda suke cewa ƴan falsafa me suke cewa wai i'adatul ma'dum mustahil maido abinda ya ƙare ya narke ya ƙare babu shi abu ne wanda ba yiwuwa haka ne ƴan falsafa ke cewa duk abin da aka ce an ƙarar da shi babu shi to wannan abin ba yiwuwa a ce ana iya maido shi saboda haka nan su masu inkarin ma'ad me suke cewa in suka kalli wannan dalilin na ƴan falsafa sai su ce saboda haka duk wanda yayi imani da ranar lahira akwai ta to lalle yayi kuskure saboda mutun nan a nan duniya bayan ya mutu mutuwa me take jawo mishi tana jawo narkewar shi ne tana jawo bacewar shi ne tana jawo karewar shi ne wanda wannan karewai bayan mutun ya kare ya lalace ya ridige ba yiwa kuma a sake maido shi saboda hankali na ƴan falsafa ya nuna haka nan su kuma tunanin ƴan falsafa tunani ne wanda yana game duk mai hankali duk wanda hankalin shi bai da matsala yana gane haka nan saboda haka nan kenan anan wurin suna son su nuna babu zancen ma'ad amsa wanda zan ba su farko muna son mu san menene maido abinda aka badda abinda ya kare menene kare wannan mu sani karewa kala-kala ce akwai karewa abu ya kare ya narke kwata-kwata babu shi komi na juz'in wannan abin ya bace wanda shikenan san babu shi babu shi wannan ma'ana ta ɗaya kenan ma'ana ta biyu ana iya cewa canza wannan abun kenan kace abu ya ƙare kamar abu ya canza daga yadda yake ya koma kuma wani abu daban kamar misali mutum ne yake da misali katako ne yake da yana son yayi koha ko koha ce ma ta lalace ya ciro ta yana son ya gyara yaga ta kasa gyaruwa zai mai da ta taga kaga tana nan katakonta amma ta canza daga koha ta koma taga ka badda kohai kenan ka ƙara da koha yanzu ka mai da ta taga ko kuma wannan ma'ana ta biye kenan wanda magayi sai ma'ana ta uku ko kuma canzawa wani abu zuwa wani abu daban wanga wanda muka gayi yana daga cikin dai abu kusan iri guda ne taga koho a duk kusan abu guda ne akwai abin da zaka iya canzawa zuwa wani abu can daban wanda ma ba shi bane ba san bai kama da irin wannan shi ma suna bashi ma'anan ma'dum kai wannan kusan za mu ce muna da ma'anoni na ma'dum wanga wanda muka ishara daga nan bayan mun gane mu sani cewa ma'anan ma'dum wanda ake nihi na ƴan falsafa wanda suke nihi wai abu ya kare kwata kwata san babu wani abu nashi wanda zai yin saura wanda haka na iya dauka wannan abin saura wai kazo ka canza shi kamar da wani abu a'a san komi ya kare nashi babu shi ya bace wannan shine abin da suke nihi sannan maidowa da suke nihi wai maido abinda aka karar da shi maido wannan me suke nihi maidowa zuwa wani abu daban ko zuwa irin wannan abin maidowa zuwa irin wannan abin suke nihi irin wannan abin ba wai wani irin shi ba kenan a takeice ko da ke darasi ya kare kuma ce lokacin mu ya kare cikin darasi na gaba zamu ba ƙara bayanin wannan iskalin nasu kuma mu ji amsa shi mu gane cewa sun yi kuskure wajen fahimtar wannan kaida wanda ke cewa maido abin da ya kare bayiwa zamu dakata anan sai cikin darasi na gaba idan Allah subhanahu wataala ya ba mu iko wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.